This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Juma'an nan, sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken ya bugaci Isra'ila da ta dauki matakan kare fararen hula da kuma tabbatar da ganin ba a ritsa da su ba a mummunan musaruta da ake yi a yayin da Washington ke ci gaba da kokarin kare wani rikicin kan iyaka a yankin gabas ta tsakiya da neman mafitar diplomasiya a Lebanon. Hakan na zuwa ne a yayin da sabbin hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a Gaza da Beirut ya haifar da samun waɗanda suka jikata da dama. Sojojin Isra'ila sun ce suna kaikaitar ayyukan ta'addanci. Blinken ya ce mutanen Lebanon su ne za su yanke shawarar kan makomarsu, amma ba wasu daga waje ba. Jami'an Amurka sun sake jaddada cewa Isra'ila na da damar kare kanta daga hare-haren Hamas da Hezbollah da Iran ke marawa baya a daidai lokacin da Isra'ila ke kara nausawa ta ƙasa cikin Lebanon. A jiya Juma'a, Iran ta ce ta gano gawar wani janar ɗin sojin juyin juya hali da aka kashe tare da jagoran Hezbollah Sayyidi Hassan Nasrallah a yayin wani harin da Isra'ila ta kai a watan jiya a Beirut. Rundunar sojojin juyin juya halin ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa sakamakon namijin ƙoƙarin da aka riƙa yi baji ba gani, a ƙarshe an gano gawar shahidi Abbas Nilfurshan. A nan gaba ne za a sanar da lokacin ɗaukar gawar shahidi Nilfurshan da shirye-shiryen yi masa sutura. Nilfurshan babban kwamandan dakarun Kurdawa ne na IRGC bangaren ayyukan ƙetare da aka kashe a ranar 27 ga watan Satumba tare da Sayyidi Nasrallah. A ranar Juma'a, iyalan fasinjojin da suka gamu da ajalinsu a hadarin jirgin saman Boeing 737 Max 2 suka halarci zaman babban kotun ƙasa da ke Texas ta Amurka domin sauraron ba'asi, yayin da lauyoyinsu suka nemi alƙalin kotun da yi watsi da yarjejeniyar da ake son kullawa tsakanin kamfanin jirgin da masu gabatar da ƙara, cewa kyala kamfanin kawai ya fuskanci shari'a. Lauyoyin nasu sun yi kumfar bakin cewa hukuncin da aka zartarwa kamfanin da dududu na dala kimanin miliyan 244 ne yayi kadan, duba da laifin karkatar da hankalin masu sa ido game da tsarin kula da na'urar tafiyar da jirgin da ya kai ga afkuwa hadurran. Sun zargi Boeing da ma'aikatar shari'a da laifin neman kauda ido daga gaskiya da nuna halin ko in kula kan cewa mutane 346 ne suka mutu a hadurran. Wani alƙalin Amurka na yanki Reed O'Connor ya tambayi wani lawyer Boeing din dalilin da yasa zai amince da wata tsararriyar yarjejeniyar sasantawa da waɗanda ake karar. Lawyer na Boeing Ben Hart ya ce Boeing wani jigo ne ga tattalin arziki da kuma tsaron ƙasa da ke da buƙatar sanin irin hukuncin da za a yanke kafin ya amince ya amsa laifin haɗin baki ga aikata damfara da aikata wani babban laifi. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a aka buƙaci gwamnatin Burtaniya da ta sa dago batun babban dakarin kafar yaɗa labaran nan mai rajin demokuraɗiyya da aka ɗaure Jimmy Lai ga China, bayan da rahotanni suka balla cewa ministan harkokin waje David Lammy na shirin zuwa Beijing. Lai, mai shekaru 76, shi ne mamallakin shahararren mujallar nan ta Apple Daily da ta riƙa goya bayan dandazon masu zanga-zanga ta tabbatar demokuraɗiyya a matattaran nan mai cike da harkokin tattalin arziki. Ana tsare da shi ne tun a shekarar 2020. Inda yake jiran a yi masa shari'a bisa tuhumar da ta hada da hada baki da dakarun kasashen ƙetare ya tunzara jama'a su yi wa gwamnati buri. Rukunin lauyoyin shi a London sun bayyana fatansa na ganin Lami ya sa batun na Lai a gaba a yayin ziyarar tashi wadda ba a riga an tabbatar da ita ba. A ranar Juma'an nan ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce an daure wani sojan Amurka a gidan kaso na tsawon shekaru 14 bisa yunkurin taimaka ma 'yan fafutukar kafa kasar musulunci ta IS aiwatar da wani mummunan harin ta'addanci akan dakarun Amurka. Za a sa ido kan sakin Cole Bridges da aka sani da Cole Gonzalez mai shekaru 24 a duniya bayan shafe shekaru 10 a gidan kaso, cewa ma'aikatar shari'ar. Bridges, wanda karamin soja ne mai kwarewa ta musamman a mataki na 1 a lokacin da aka kama shi, an tuhume shi ne a shekarar 2021 da laifin bayar da shawarar soji da dabarun yadda 'yan kungiyar ta IS za su kashe 'yan uwansu sojoji. A shekarar 2023 ne da ya amsa laifin tuhumar da ake masa na laifin ta'addanci. Bridges ya shiga aikin soji ne a shekarar 2019.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Shirin naku mai farin jini na A Bari Ya Huce. Malama Hawa.
Na'am, Dr. Murtala.
Da fatan an wani lafiya.
To barka ka dai, mun wani lafiya, godiya ga Allah.
Wai ina kika samu wannan ƙari da kika yi wannan sunan mai.
To akai kai da doctor.
Kada na toci su ji kiwon
lafiya.
Da hankali akai su dauki mataki akan gefe.
Ba ku wani matakin da za su dauka, doctor kage.
Malama Hawa, me ya ji hankalinki a wannan makon?
To gaskiya sai in ce ni abin da ya je hankali na a wannan makon Alhaji Matala shine irin mamakon ruwan sama da aka rika samu kusan ma a eto a sassan duniya daban-daban. Ciki kuwa da nan Amurka inda kamar yadda ka sani an yi wannan wato mamakon ruwan sama da guguwa mai karfi da ake laka ba mu suna iri-iri akwai Helene akwai Milton ga sanan dai. Haka nan kuma can ƙasa Najeriya idan ka koma da jamhuriyar Niger su ma duk akwai mamakon ruwan sama da a eto ya haifar da ambaliya wani wurin ma haddace rayuka. Wa gaskiya dauki hankali na da fatan Allah ya takaita Allah ya tabbatar da damana mai albarka kuma Allah ya tsare
to amin sun mu amin lalle kan nan a jihar Florida kin san an yi fama da wannan guguwar ko kuma in ce ma ana ma ci gaba da fama da duk da ke manazarta nan suna wato ganin kokarin ganin cewa an bi hanyoyin da za a magance ta amma na san kin sha magana akai irin wasu lokuta ana cewa idan bira da sata da dawa ma da wari su kansu musamman a wuraren yankunan mu tunda ke ga baza a cika samun irin wannan mahaukaciyar guguwa a wuraren mu ba sai dai yawan ruwan sama
da wani lokaci
da wasu matsalolin sai ke ga daga halaye ne da dabi'u na mutane
wannan haka yake a murtala saboda zaka ga yawanci shara da ake ta ko dai a yi gini kan hanyar ruwa
ko kuma
sannan amma kuma dalili mafi kusa-kusa wanda kuma a iya cewa mafi tasiri akan wannan batun ruwa ambaliyar ruwa sai kaga mutanen mu an tara bola a buhuna zaka ga fa an daura bola a buhuna wai ana jira da an ga ruwa ya fara soka sai a dauko wayannan buhuna sai a jajjefa a hanyar ruwa wai nan ruwa zai wanke wai ya tafi da shi
wai ba a zo ai wahalar daukan ta zuwa
kar a bada kuɗi ga masu share har gidanka za a zo ana buga kofa akwai bola za a kwashe bola Alhaji Mutala to dan kuɗin da za a bayar sai kaga ya zama da mugun
sai a toshe magudanar ruwa shi ko ruwa in ya rasa hanya zai maka sani inda ba a rasa
hanya ko kuma kaga wanda ke cikin lungu ya dauko bolar gidan shi ya kullo dan mugunta
ya ji ya
dora kan hanyar ruwa da ke kofar gidan wani wanda shi wannan wani yana kokari
shi ne na farkon da zai fara
yawa yana kokarin shi ga ya tsaftace sai ka shigo sai ka dauko sai ka dora mishi
to Allah ya sauke kuma Allah ya ganar da mu a hanyoyin da zamu bin mu kare lafiyar mu da ta jikin mu
to amin Allah shi tsare
to amin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga dimbin masu sauraron mu amma kamar da wato na saba yi ko yanzu zan baki ki ja mana gaba a wannan bangare na gaishe-gaishe
to shikenan Gaisuwan fatan alheri na abari a huce zan mika ne a wannan karin ga kasan wancan sati da ya gabata na mika ne ga mata zalla.
Lalle haka.
To wannan karin kuma maza ne zalla kuma iyaye.
Me kyau kin yi adalci.
Eh gaskiya. A dama
an yi raba daidai.
Eh dama ni ina kwatanta adalci a duka al'amura. Zan fara ne da mai girma ga Ladiman Katsina Hakimin Malam Fashi da Sadiq Abubakar Mahuta. Sai Alhaji Muhammad Ibrahim Emanai Hakimin Kanya a jihar Jigawan Najeriya. Sai barista Yusuf Nuhu MNI tsohon darakta jana na hukumar rediyon tarayya ta Najeriya da Alhaji Yusuf Saulawa wanda shi ma tsohon shugaban gidan rediyo Najeriya Kaduna da dama rediyo Nagarta da ke Kaduna da ma kafafen sadarwa da dama. Sai kuma Alhaji Bahar Awalu wanda kuma shi ne shugaban gidan rediyon tarayya Najeriya na Kaduna. Sai Alhaji Dahiru Mangal da ke Katsina wanda dai wannan kowa ya san shi ba kowa ya san kowa ne shi. Sai kuma Alhaji Kabir Abubakar MNI shi ma da ke Kaduna wanda ya ritaya daga banki a Najeriya. Sai Sheikh Tukur Almannar shi ma da ke Kaduna. Sai ni ma wani tsohon malamin makaranta ma Islamiya wanda kullum ban gushi ba ina masa addu'a ban san inda yake ba a yanzu. Wato Malam Haruna da ke Hamma Zaria. Malamin mu ne na Islamiya Malam Murtala.
To masha
Allah. Ya kuma Islamiya mutuka.
Na'am.
A ƙarshe sai Alhaji Umar Hashim da ke Ungwa Sunusi. Dukkan su iyaye ne da fatan Allah ya ja kwana ya ƙara lafiya.
To amin summa amin. To malama Hawwa kin tuna min da wasu malamai na can da dadewa waɗanda wasu na san inda suke wasu ban san inda suke ba, amma bari mu fara da Alhaji Sani Nahuci a jihar Zamfara wanda tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Zamfara kuma tsohon shugaba ne wato principal kenan na kwalejin Nagarta da ke Sokoto a jihar Sokoto. Malam Alhaji Sani Nahuci, muna yi maka fata alkhairi da fatan za a yi ƙarshen mako lafiya. Haka kuma akwai wasu malamai a irin Malam Abubakar Zaki Ambursa a jihar Kebbi Najeriya, sai kuma Malam Abubakar Gotomo wanda tsohon malami ne Malama Hawwa.
Na'am.
Amma na sami labari an ce ya rikide zuwa ƙwararren ɗan jarida.
Ah masha Allah.
Eh kuma ba yanzu ba a Gotomo yake zaune ba, amma dai ana tunanin ko yana a Abuja ne ko a Niger.
To Allah ya sa in ya ji kai bide ka.
To amin summa amin.
Na'am.
Na'am. To akwai kuma wato gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga dimbin masu sauraron mu a kowane lokaci. Wato Alhaji Ahmad Muhammad Namil Gumel da kuma tsohon mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya AIG Umar Usman Shehu Ambursa, sai Alhaji Ayuba mai sai da katako Barkin Ladi da Sani mai langilangi a wuri, sai Yusuf Haruna Kariya Nijar da Ilyasu Yakubu Digawa da Mamman Zahatu mai kifi, wato Maman Zahatu mai kifi Yalwa da Sani mai aikin wutar lantarki Gindin Akwati, sai Baffa na Baba Sabon Garin Tildin Fulani, sai kuma Mamman Sani Dauda Cinwazza da Alhaji Haruna Bibi Waya Tamarsuwa da Alhaji Muttaka Gizo Fulanin Gindin Akwati da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Sanusi Madate da Magaram da Isu Makeri Madate da kuma Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai da kuma Muhammadu Salihu Kauran Namoda a jihar Zamfara Najeriya. Dukansu wato mun ta ganin sakonninku da kuma bayyana ra'ayoyinku, da fatan dukanku za ku yi ƙarshen mako lafiya.
Gaskiya ka kyauta wannan gaisuwa da ka mika ga masu sauraron mu a kullun, saboda kullun kan muna takitibis da sakonninsu.
Na'am.
Oh, it's
malama Hauwa, kamar yadda aka saba yau na san kina da tsalaba da zuwa ga masu sauraron mu don sun karkada kunne su ji duk da yake sun ce baki dariya kamar yadda malama Gari take
haka suka ce maka
eh sun ce labarin kuma da kika bayar ki karege mai saboda abin da suke cewa ita
wato suke cewa ko kake cewa
dai ita Gari haka suke cewa ita sun ce wai wani kanin ma ta bada labarin
sai ta cinye dadin labarin da dariya ku
sai ta tsinka ku da dariya ma saboda dariyan ma da take dole sai ta tsinka ka da dariya
haka
wanda ce aikin Gari ke shirye dadin labarin
to kaji ku ka gani to kuma ni ba na so in shanye shi yasa nake bari su masu sauraro su dara da kansu
to masu sauraro na sauraron ki
to na amto wannan wani labari ne zan bayar na farko dai kafin ba da wannan labarin ya kamata kai ka sani kuma na san ka sani da masu sauraro
menene
da Fulani da Hausawa tsintsiya daurin ki da yace ba abin da ka raba su abadan
in za a yi dama in za a ba mutum shari'a ai haka za a fara
ni mutum shari'a dan ka san cewa dai da Hila ne da Hausawa
na gano inda kika
gudani
na gano inda kika rusa
to da haka karkada kunnuwan
ramawa muke ba ramawa muke
to ni dai na yi shimfida
to bismillah
wannan waya taba fulata na ce mai tallan nono
kaji dama na san kanki kai muje
na dai fada maka ba fulata ne da Bahaushe ne uwa dai ne uba dai na'am take tana kai tallan nono haka a cikin gari kamar yadda aka sani a al'ada Hausa a kasashen Hausa
na'am
to ta shigo wannan gidan da take kai tallan nono wanda kuma da mata saba kai tallan nono a gidan an saba da ita ta shigo wance ina wuro barka da zuwa kaza ta shigo to sai ta nemi wuri kawai ta sauke wannan ƙwaryar nono tunda ta tare da mata gida tana tukin tu tana magab da kwashewa
na'am
to da aka kwashe tu aka gama ita ma sai aka kwasa mata nata wance to ga abinci aka zuba mata miya akai tace ina zan kai wannan tuwo ainin tuwo yayi yawa arage aka ce ke ko ci mana tace ai Allah baran wannan tuwo yayi yawa sai mai gidan tace to shikenan ki ci in kika rage ai sai a baya raga sunan sai a ƙara musu akai tace to aka ci gaba da rarraba abinci kafin dai ta gama ci a zo ai batun sayin nono dada
na'am
to can fa malamanka ai aka ce to mi ko wanda kika rage sai a ƙara ma yara kai su ci sai ta shiru dai bata ci kowa ba wance mi koma nan a samu a sallami yara a zo ai batun nono sai ta ce ai ba ku ga mun wannan miyan mahaukashiyar miya bane ai rashin yato mahaukashiyar
miyan da banta mahaukashiyar
wai miyan ce an mahaukashiyar
shi wato ta taba ka ton ya shige gaba
da miyan mahaukashiyar miya bane miya ayo ta ji da dawa
malama Hauwa ni dai wannan dare da nake da hakuri ɗaya nake yi don na san kazaje
ne kuke yi tunda dai ai shi kenan bukatar dara ai kasawa
gaskiya kuma
bukatar dara kasawa
yanzu ban san ko tewace iri bace amma zan gano saboda mi saboda kin san mu ba mu yin bashi zaka za mu mai da biki ne ai ba wani abu ba
to shi kenan
eh to malama
Yeah.
tumarin na malama wa naga Julie tana daga mana hannu a don haka tilas anan zamu jabirki a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin
Hawwa Sharif
Murtala Faruk Sanyin nake fatan mu kasance lafiya mu kuma yi karshen mako lafiya ma
Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.